الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وديا تتبت الله تبارك وتعالى بدكم ونرينجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 12 ga watan Juma'a al-Ula shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 14 ga watan uku shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Jami'us Sahih. Kafin darasi na yau, ba laifi ɗan tambayoyi su kan iya gabata. Na'am.
Kamar asal lalisha a aka bar mutum da rakoki na fari biyu, akwai wani
wai tambayar ɗan uwa, idan ka samu wani ɓangare daga cikin sallar liman wani abu ya kuce maka, shin ciko za ka yi ko kuma ramuwa za ka yi? Kamar misali, a sallar isha ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe, idan ka tashi ciko za ka yi ka zo da raka'a biyu da fatiha kaɗai a buye ba sura, ko kuma ramuwa za ka yi, ma'ana ka zo da raka'o'i biyu fatiha da sura a bayyane? Dangane da wannan mas'ala, malamai sun ɗan yi saɓani. Akwai waɗanda suke ganin ramuwa za ka yi, duk abin da ya kuce maka na sallar liman lokacin da ya salamce to ramuwa za ka yi a gwargwadon abin da ya kuce maka. Don haka malaman Malikiya da malaman Hanafiya iya abin da suka tafi, misali a sallar isha ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe, to idan ka tashi ramu waɗannan biyun na farko za ka yi waɗanda suka kuce maka, kenan fatiha da sura za ka yi a bayyane. Dalilin su akan haka shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda lafazi ne na al-Imam Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan za ku je sallah, ku je sallah tare da ku akwai nutsuwa da girmamawa, kar ku je sallah kuna guje-guje. Sai yace fa ma adraftum fa sallu wa ma fatakum fa'du, abinda kuka tarda ku sallata, wa ma fatakum fa'du, abinda ya kuce muku. Suka ce lafazin faqdu anan abinda yake nihi ku ramu. Kaga kenan, tunda an ce ramuwa za a yi, kenan abinda ya kuce maka shine za ka ramu. Malaman Shafi'iyya da malaman Hanabila suka tafi akan cewa duk abinda ka samu na sallar liman kai wannan za ka lissafa shi a cewa shine na farkon ka, iya abinda za ka yi ciko za ka yi. Kamar yadda lafazin al-Imam al-Bukhari shi yace idza ataytum as-salata fa alaykum bis-sakinati wal-waqar wa la ta'tuha wa antum tas'awun fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu. Manzo Allah yace in za ku je sallah, ku je sallah tare da ku akwai nutsuwa da girmamawa, kar ku je sallah kuna guje-guje, abinda kuka tarda ku sallata. Sai yace wa ma fatakum fa atimmu, abinda ya kuce muku ku cika. Kenan tunda anan caya abinda ya kuce muku ku ciko, kenan abinda ka samu kai shine na farkon ka, tunda ciko za ka yi anan sallar isha misali ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe biyu sun kuce maka, tunda ciko za ka yi waɗannan biyun da ka samu na ƙarshen sallar liman kai a wajenka su ne matsayin na farko masu fatiha da sura. Idan ka tashi waɗannan raka'o'i biyu fatiha kaɗai za ka yi a buye, an gane ku, ba tare da ƙara sura. Wani yasa caya ku ciko ba caya ba ku rama? To dan haka kamar yanda Ibn Rushd Al-Hafid a cikin littafin sa Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mu'tasib ya dan tsawaita bayani akan wannan mas'ala, iya abinda malamai suka tafi akan shi cewa magana mafi rinjaye duk abinda ka samu a sallah ta liman shine na farkon ka, iya abinda zaka yi ciko zaka yi. Saboda shi kanshi wannan lafazi na al-Imam Muslim da yace wa ma fatakum faqahu, domin lafazin al-qada yana daukan ma'anar al-itimam, cika abu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada fa idza qadaytum manasikakum fa idza qadaytum manasikakum, kaga ai ba zaka ce ba idan kun rama ayyukan ku na haji, fa idza qadaytum manasikakum idan kun cika aikin ku na haji, fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra, da can da yace thumma liyaqdu tafaqahu, sannan alhazzai wato su cika ayyukan su na haji, abinda ake nini attafas anan ayyuka na haji, duk da cewa asalin kalima ta attafas shine wato gashi da farce da alhazzai suke yankewa a rango maga wata bayan sun yi jifa wanda yake da farko. Ubangiji ta'ala yace thumma liyaqdu tafaqahu, sannan su cika aikin su wanda yake na haji, wal yuqunu durahum wal yatawafu bil baitil atiq, dan haka mutumin da ya mutu ake cewa kadka ba, ma'ana ya cika ajalinsa, ai atamma ajala, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa wa minhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila, kaga anan wa minhum man qada nahabahu, daga cikin su akwai wanda ya cika wato bukatar sa shine ya samu shahada a fagen daga, ba za ka ce ba man qada wanda ya rama, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa fa wakazahu Musa faqada alaihi, ma'ana sai ya cika ajalinsa. To dan haka kenan wancan lafazi suka ce sai ka dauke shi wannan ma'ana ta fa'ati mu zaka bashi kenan, faqahu ay fa'ati mu, dan haka suka ce magana mafi rinjaye duk abinda ka samu na sallar liman sai ka dauke shi akan cewa shine na farko, iya abinda zaka yi ciko zaka yi. Karin misali anan sallah ta magriba sai ka samu raka'a ɗaya ta karshe, wannan raka'a ɗaya ta karshe a wajen liman Fatiha ce a buye babu sura, to wannan sai ka dauke ta a matsayin cewa kai ita ce ta farko mai Fatiha da sura. Idan ka tashi kan yake zaka yi Fatiha da sura a bayyane, idan ka zo kai sujada biyu sai ka zauna kai ta hiya, sannan idan ka tashi ta ukun sai ka kawo Fatiha kadai a goye babu sura, saboda waccan da ka samu ta karshen sallar liman kai ita ce ta farkon ka. Idan biyu ka samu a bagarba, misali ka samu ta biyu da ta uku, idan ka tashi abinda zaka yi Fatiha kadai zaka yi a goye, an gane ko tunda ciko ne zaka yi, waccan da ka samu ta biyun liman kai ita ce ta farko, ta karshen liman kai ita ce ta biyun ka, in ka tashi sai kai Fatiha kadai a goye ba tare da sura ba. Na'am. A
ba wanda ya shiga kaka da kai, wasu kuma suke ganin cewa ai wanda ya shiga kaka da kai ai Allah ya fi ta sani shi, don me zaka ba shi kawai baya halinka wanda ya shiga
kai dan gane da kudin da banki take kara ma mutumin da ya kai mata ajiya, akwai wani nau'i na mu'amala, wani konti da mutum yake budawa a bankuna ya ajiye kudinsa, wanda zuwa wani lokaci sukan kara maka wani kaso akan adadin kudin da ka ajiye. To wai su da kujiyar cewa an yi kasuwa da kudin ka an samu riba, kana da haƙƙin a kara maka wani abu. Wannan mas'ala bayani ya gabata akan ta, ba su daya ba su biyu ba. Waɗannan kudade asalin baya halatta kai ka ci, saboda ba haƙƙin ka bane, kuma baya halatta kai wani aiki na alkhairi da shi, saboda duk wani aiki wanda yake na alkhairi baya samun shiga a wajen Ubangiji Subhanahu wataala sai idan ya kasance dukiya ce ta halakka, wannan ko dukiya ce haramtacciya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Ubangiji ta'ala tsarkakekke ne, babu wata tawaya tare da shi ta kowace fuska, sannan baya karbar duk wani abin da za a kusance shi da shi da sunan ibada sai wanda yake tsarkakekke, kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib sai ce wala yaqbalu Allahu illa tayyib, dan haka kuma yake cewa ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum to dan haka ita wannan dukiya ba dukiya bace babbaye ba tsarkakakka ko ka kusanci Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da wannan dukiya akan wasu fuskoki na daukaka addinin sa Allah ba zai karba ba saboda dukiya ce haramtacciya ta hanyar da aka biyo aka yi wannan mu'amala ita ce shari'a ba ta yadda da ita ba kai ajiya ka kai to kuma baya halarta a taba kudin ka yi wata kasuwa da su da wasu abubuwa dole sai da izinin ka kuma in har ma kasuwa za a yi yanda ka san kana da riba to ka san da cewa kana da asara in an samu riba a kasa riba gwalgwadon iya hannun jarinka kuma in an samu asara kuma kai ma ka dawo asara amma waye taba kai ma banki ajiyar kudi ya san da cewa akwai asara banki in ta fadi na cewa banki in ta fadi an ce masa kai ma wani kaso ya fada daga cikin ka waye taba kai kudin shi ajiya banki ya yarda da cewa akwai asara yanda ka kai haka kake bukatar ka dau kudaden ka to dan haka dama-dama inda malamai suka bada fatawa suka ce wannan kudade zaka iya amsu su wanda yake cikin mawuyacin hali akan iya taimaka masa wanda mutumin da ya fada cikin mawuyacin hali hatta da musai Allah ya halitta masa ci kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada fa manqur minkum fa manqur ghayra baghin wala adin fala isma alai inna Allah ghafurur rahim famani qurra ubangiji ta'ala yace duk wanda aka fakar da shi izuwa cin mushe an gane ko ghayra bagin ba wanda yake azzalimi dan ta'adda wala adil kuma ba wanda yake mai ketare iyaka ba madaukin zunubi ubangiji ta'ala yace fala isma alaihi babu laifi akan sa dan ya ci mushe to dan haka shi kuma wannan kudin menene bambancin shi da mushe yanda mushe haramun ne shi ma kudi ne wanda yake haramtacce amma fa anan abinda ake nihi da mawuyacin hali mutumin da ya riga ya shiga tsanani wanda yake ya wuce misali kamar yanzu misali mutumin da babu cin yau babu na gobe ko mutumin da misali malamai suka ce gashi ya kwanta rashin lafiya babu kudin magani babu wanda zai agaza masa to irin wannan kudade akan iya meka masa yayi amfani da su wai shine dan uwa yace wasu malamai suka ce a wanda ya fada mawuyacin hali ma ba za a bashi ba saboda Allah da ya jefa shi cikin mawuyacin hali yafi shi sanin halin da yake yafi ku sanin halin da yake ciki ai wannan ba hujja bace ba kenan anan in mutun yana nihi da wannan kwata-kwata sai mutun ya rushe sababi shin mutumin da ya fada mawuyacin hali Allah ya bashi izinin ya ci mushe bai san halin da yake ciki ba bai san halin da yake ciki ba amma ya halitta masa cewa ya ci mushe shin yanzu jama'a ta sahabbai cikin tafiya suke ya zamanto babu ruwan sha babu ruwan arwalla kuma ga lokacin sallah ya Allah bai san halin da yake suke ciki ba kasancewar anan sai Allah ya canza musu ya ce a shafi kasa a yi timama kuma tare da cewa yana da ikon a duk inda suke ya sanya kasa ta bugu ruwa kamar yadda Ubangiji ta'ala ya bugu Maryam alaiha salam wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqid alayki ruda banjaniya fa kuli wa shrabi wa qarri ayna fa imma tarayna min albashari ahada fa quli inni nadartu lirahmani sawma falan ukallima alyawma insiya ko kuma qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya to dan haka kasancewar maganar cewa Allah ya fi ka sanin halin da yake ciki wannan ba hujja bace ba ya san halin da yake ciki kuma ya halitta masa cewa ya ci mushi har ma yayi guzuri in yana kan halin bulaguro har ya kai inda zai wadatu don haka wannan shine dama-damar da malamai suka bada kuma da suka ce ma a amsa daga wajen nasu tare da cewa kai ba haƙinka bane ba amma ka'ida ce na cewa raba mugu da makami wajibi ne saboda bara musu wannan kudade zai taimaka musu game da ci gaba da yada banna a ban kasa shi kuma duk hanyar da za a bi a toshe kafafi waɗanda suke na banna wannan wajibi ne amma kai in yi ka amso bai ya halatta ka ci bai ya halatta kai wani wani yakan iya cewa wani yake cewa to ai yana iya biyan kudin wuta da wannan wuta ai da ka biya amfani kai da wutar dama-dama wasu malamai suna cewa abinda aka dora maka na haramci kamar misali irin su assurance da sauransu da wasu irin kamar misali kudade da hukuma take dora ma jama'a wanda ta hanyar zalunci ne wasu malamai suna ganin cewa ba da fi kana iya sarrafa kudaden ta wannan fuska saboda dama abu ne wanda aka dora maka na zalunci to ko shi wannan hanyar in dai aka zalunce ka dama haƙƙinka ne kuma Allah sai ya dawo maka da haƙƙinka duk abinda aka zalunce ka abubuwa kiyama darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabu Jaza'is Sayyid. Mun tsaya ƙarshen wato babi na 21, baban da ke bayani dangane da sunna ta mai harami idan Allah ya masa rasuwa, namiji ko mace. Wanda kamar yanda bayani ya gabata, sunnar yanda ake tattala mutumin da Allah ya masa rasuwa a lokacin da yake dauke da harami, hajji ko umra, ya sha bamban da wanda baya cikin harami, ta wasu fuskoki, kamar yanda wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana bambanci tsakanin haka. Shine Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ke cewa anna rajulan kana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa waqasathu naqatuhu wa huwa muhrimun famat. Wato lalle wani mutum ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda ya gabata a waccan riwaya, wato ana tsaye ne a Arafa yana kan ragumunsa, shine yace fa waqasathu naqatuhu, wato taguwarsa sai ta kado shi, wuyan sai kare, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwarsa, kamar yanda bayani ya gabata alwaqsu wato shine karewar wuya kenan. Fa waqasathu naqatuhu, taguwar sai ta karya masa wuya. Wa huwa muhrimun, alhali yana dauke da harami, kuma harami wanda yake da haji. Fa mata, wato sai Allah ya masa rasuwa. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aksiluhu bima'in wa sidr, zan Allah yace ku wanke shi da ruwa da ganyen magarya. Wanda bayani ya gabata, wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da wanke mamaci wajibi ne, domin umarni ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka malamai suke zanu wankan mutuwa, ma'ana wanke mamaci, yana ɗaya daga cikin nau'in wanka biyar wanda Allah ya wajabta ma mu'minai, kamar yanda suke zanuwa wankan janaba, wankan yankewar jinin al'ada, wankan yankewar jinin biki, sannan wankan kafiri idan ya musulunta. Duk da cewa wannan akwai sabani, kafiri in ya musulunta yin wanka gare shi ba dole bane ba, an gane ku? Dan kasancewar wannan hadisi na Sumama shine suke kafa hujja da shi. To kafin Sumama sahabi nawa suka musulunta, bayan Sumama nawa suka musulunta, amma manzon Allah bai taba cewa ba ku je ku yi wanka. Dan haka wannan ma malamai suka ce wankan aradin kansa ne ya je yi, kamar yanda yake cikin wata riwaya. Kuma in ma akwai umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa yayi wankan, to ba yana nihin cewa dole bane, an so ne ya je yi. Suka ce wai domin kafiri janaba ne, ai najasa ne, dole sai ya je yayi wanka. Malamai suka ce to ai shi tuba ga Allah, musulunci ya rushe dukkan wani abu wanda ma ya fi janabar kauri a wajen kazanta da najasa, wala ya goge kafirci ya goge shirka, shi tu wanda kai zuwa ga Allah, ina ga wanda yake kuma janaba. Don haka dai shi wannan wanka a matsayin shi sunna ce mustahabba, kafiri idan ya musulunta ya je yayi wanka. Na biyar din shine wankan mamaci, wanke mamaci, wanke mamaci wannan wajibi ne, kamar yanda wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da suke tabbatar da haka. Shine manzon Allah ya ce ku wanke shi da ruwa da ganyen magarya, sai ya ce wa kaffinuhu fi thawbaini, manzon Allah ya ce kuma ku yi masa da kafani a cikin zani biyu, an gane ku? Don haka a wata riwaya ya ce wa kaffinuhu fi thawbaihi, ku yi masa da kafani a cikin tufafinsa zaninsa biyu, kenan wanda ya daura da wanda ya yafa, shine al-izar wa rida. Don haka dai a gaba ta farko babu bambanci da wanda yake dauke da harami da wanda baya dauke da harami. Idan Allah ya masa rasuwa, za a yi masa wanka da ruwa da ganyen magarya, domin ganyen magarya yana ɗaya daga cikin sinadarin da ke gusar da dukkan wata kazanta da datti daga jikin dan adam. Don haka in babu shi, sabulu ya tsaya matsayinsa. Sai dai in shi mai harami ne, ki ba za a sanya masa ba sabulu wanda yake mai kamshi mai turare, sai dai a samu sabulu wanda yake ba shi da kamshi. sannan sai ya ce wa kafinu fi saubaihi, kai masa likafani a cikin wato tufafin sa biyu. Kenan don haka anan suka bambanta iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Indi mutum ba yana dauke da harami ba, to in za a masa likafani a yi masa likafani a cikin zane uku, kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likafani a cikin zane uku farare kal waɗanda suke na auduga, a cikin wannan likafani uku babu riga balantana rauni. To amma shi wannan sai manzon Allah ya ce wa kaffinuhu fi saubaihi, kaga anan kenan ya bambanta da wanda baya dauke da harami. Wanda yake dauke da harami za a yi masa likafani da zane uku, amma wanda yake dauke da harami wannan zane biyu da shine za a yi masa likafani. Kuma inda suka ƙara bambanta sai ya ce wala tamassuhu bi dhibin, manzon Allah ya ce kada ku shafa masa turare. Amma shi wanda baya dauke da harami, to wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan an masa wanka a sanya masa turare, har ma a wanka na ƙarshe manzon Allah ya ce waja'alna fil akhirati kafura, ko kuma fil akhirati kafura, a wankan na ƙarshe manzon Allah ya ce ku sanya turaren kafura. Kuma sannan bayan an wanke mamaci, in dai ba wanda yake dauke da harami bane, dukkan gabafuwan shi abin da yake sunna a sanya masa turare. Dan haka anan shi wannan da yake yana dauke da harami manzon Allah ya ce wala tamassuhu bi dhibin, kar ku shafe shi da turare. Kaga anan kenan sun bambanta sunna tsakanin wanda yake dauke da harami da wanda baya dauke da harami. Wanda baya dauke da harami in an wanke shi sai a shafa masa turare a jikin gabafuwansa kuma da likafanin. Sai ya ce wala tukhammiru ra'sa, inda suka ƙara bambanta manzon Allah ya ce kuma kada ku lullube masa kai. Amma shi wanda baya dauke da harami dole a lullube masa jikinsa gaba daya. Me yasa? Saboda shi wanda yake dauke da harami lokacin da yana raye yana cikin wannan aiki na haji ko aiki wanda yake na umra, rufe kansa haramun ne, domin yana daga cikin mahzuratul ihram, wanda in ka rufe kanka idan kana dauke da harami haji ko umra da ganganci, wannan dole sai ka ba da fidiya, in ma yanka rago ko azumi uku ko kuma ciyar da miskini shida, kowane miskini a bashi mudu biyu kamar yadda bayani ya gabata. To anan sai manzon Allah ya ce wala tukhammiru ra'sa, wato kada ku rufe masa kai. Lafazin wala tukhammiru an ciro shi ne daga al-khamr. Idan aka ce al-khamr shine at-taghiya was-satr, lillibe abu ka rufe shi ka boye shi. Ita kanta giya ba a ce mata khamr face, domin tana lullube hankali, ta rufe hankalin mutum ya kasa gano abin da zai amfane shi ya kusanta, balantana abin da zai cuce shi ya nisance shi. Shine yace wala tukhammiru ra'sa, karku rufe masa kai. Micece illa sai yace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya, domin a ranar kiyama za a tada shi yana mai fadar labbaika allahumma labbaik. Kaga wannan dalili ne wanda yake nuna cewa hajjin sa ko umrar sa wato basu taka burki ba, zai ci gaba akan wannan ibada. Idan an tada shi a ranar kiyama akan wannan ibada zai tashi, kamar yadda bayani ya gabata, duk abin da bawa ya mutu akan sa to akan shi Allah zai tada shi a ranar kiyama. In ma aiki wanda yake na ƙwarai Allah ya samu dace, ko aiki wanda yake na banza Allah ya kare mu, idan mutum ya mutu akan shi a ranar kiyama akan wannan aiki za a tada shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye ka'ida yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi aw kama qala, kowane bawa za a tada shi akan abin da ya mutu akan sa a ranar kiyama. Yau za mu tashi babi na gaba. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babu al-hajj wan-nuzur 'anil mayyit war-rajulu yahujju 'anil mar'a. قال حدثنا موسى بن اسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا ابو عوانه هو وضاح ابن عبد الله اليشكري انا ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه من جهينه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تهج فلم تهج حتى ماتت أفأهج عنها؟ قال نعم هجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin wato yin hajji da zartar da dukkan wasu alwashi da mutum ya ci ma kansa anil mayyit wato a madadin mamaci. A takaice baban bayani yake game da gaba biyu. Gaba ta farko yin haji a madadin mamaci kai masa haji. Gaba ta biyu shine abubuwan da ya ma kansa na addawal tsakanin shi da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ya lazumta ma kansa wata ibada wanda Allah bai lazumta masa ba, wanda bayani ya gabata idan aka ce addawal annadhr, wato shine ka lazumta ma kanka abinda Allah bai dora maka ba daga cikin wasu abubuwa na ibada. Kamar yadda mun yi bayani a kansa, kai ne kake da bukatar wani abu a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Misali, baka da lafiya, sai ka ci ma kanka alwashin cewa duk ran da Allah ya baka lafiya za ka yi azumi 10 saboda shi, ko za ka yi nafila raka'a 2 saboda shi, ko za ka yanka dabba kai sadaka saboda shi, ko za ka tafi kai haji saboda shi. To wannan shine ake kira da addawal. Wanda bayani ya gabata asalan game da yin addawal, wasu malamai suna ganin cewa makaruhi ne, har ma wasu malamai sun tafi akan cewa haramun ne mutum ya ma yi addawal, saboda tamkar kana nuna cewa kana da wani abin da zaka ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala gwaninta ne, kuma matsayin masanye ne akan ni'imar da ya jaddada maka. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi fa addawal baya zawwa da alkhairi, a cikin hadisi sahihi manzo Allah ya ce kawai ana biyo ta kanshi ne domin kwankwalo abin da yake aljihun marwaci, wanda in ba dan ya ci ma kansa alwashi ba inda za a iya zartar da wannan, kuma so da yawa mutum yakan yi wannan alwashi kuma yake cikawa. Don haka mu'minai da suke cikawa da addawal Allah yake yaban su, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira. To amma in ka riga kai kuma dole ne ka cika shi. To anan abinda muke so mu sani, mutum ne ya ci ma kanshi alwashi tsakanin shi da Ubangijinsa ba tare da ya cika wannan alwashi kuma Allah ya karbi rayuwarsa, shin za a iya cika masa wannan addawal da yi? Shine anan malam yace babul hajji wan nuzuri anil mayyit, duk da cewa a wata nuska ana samun wan nazri, wato baban da ke bayani game da yin haji da cika addawal a madadin mamaci. Sai yace war rajulu yahujju anil mar'a, malam yace namiji yakan iya yin haji a madadin mace yaje yayi mata haji, kamar yanda aka sin haka ita ma mace za ta iya ma namiji, kamar yanda zamu iske babi na musamman. To shine anan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ikara musu yadda ke faɗa cewa annamra'atan min Juhaina, wato wata mata daga cikin kabilar Juhaina, wanda kamar yanda wata riwaya suka ce sunanta Gathiya ko kuma Gaisa, wannan mata daga cikin kabila ta Juhaina, ja'at ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama faqalat, ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta ce da shi, ya Rasulullah inna ummi nazarat an tahujja falam tahujja hatta matat, tace mahaifiyata ta ci alwashin za ta je ta yi haji amma bata samu damar yin hajjin har Allah ya mata rasuwa. Inna ummi nazarat an tahujja, tace mahaifiyata ta ci alwashin yin haji falam tahujja, amma bata samu yin hajjin hatta matat har Allah ya mata rasuwa. Afa ahujju anha, shin zan iya yin haji a madadinta, zan iya zuwa na yi mata haji? Qala na'am hujji anha, manzon Allah ya ce kwarai je kiki mata haji. An gane ko? Tun anan kasancewar wato ita matar ta gamsu, tunda umarni ne kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata yace je kiki haji. Don haka anan yake nuna mana halaccin malami idan an masa tambaya kai tsaye yakan iya bada amsa, menene hukuncin kaza kace kaza ne, nan tambaya ta yi shin zan iya zuwa in mata haji, manzo Allah yace kwarai je kiki mata haji. To amma abinda aka fi so, malami idan ka ba mai tambaya amsa to ana buƙatar ka zo masa da dalili in har da dama, saboda zawwa da dalili ƙarin maslaha ce, ma'ana zai gamsu akan wannan fatawa da ka bashi. Don haka kuma anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sai ya sanya mata misali, ya buga mata misali wanda kuma kiyasi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata. Shine sai ya ce da ita, ara'aiti law kana ala ummiki dainu. Manzon Allah ya ce, ba ni labari inda a ce akwai wani bashi akan mahaifiyarki, ana binta wani bashi, a kunti qadiyata, shin ke zaki iya biya mata wannan bashi, zaki iya daukan wani abu daga cikin dukiyar kiki biya mata wannan bashi? Wannan ku haka ne, abu ne wanda yake sananne a wajen magabatan kwarai, duk mutumin da ya mutu ana bin shi bashi, to magadan shi, dangin shi na kusa suna kokari su biya masa bashi. Shine anan manzo Allah ya ce mata, ara'aiti law kana ala ummiki dainu, ba ni labarin da a ce akwai bashi akan mahaifiyarki, a kunti qadiyata, shin kin zamanto mai biya mata wannan bashi ne? Amsa dai shine, to manzon Allah sai ya ce, uqudullaha, ku biya Allah bashin da yake gunku, wallahu ahaqqu bil wafa, ubangiji ta'ala shi yafi cancanta game da biyan bashi. An gane ku, duk wani bashi, bashi na Allah shi yafi cancanta a farko a biya. Don haka malamai kamar yanda daman sun yi ijma'in cewa mutum idan Allah ya masa rasuwa a cikin dukiyarsa, bayan an fitar da abinda za a tattala shi a kai shi makomarsa na likkafani da turare da sauran dawainiya wadda take ta binnewa, farko abinda za a yi, za a bincika shin akwai haƙuƙuwan jama'a a kansa na bashi da duk wasu amana da aka bashi. Idan akwai bashi a kansa, dole za a biya masa wannan bashi, ko da dukiyar gaba ɗaya za ta tafi akan biyan bashi. Sai in an biya bashi, sannan abinda zai biyo baya ita ce wasiya. In yayi, za a zartar da wannan wasiya daga cikin sulusun dukiyarsa, sannan kuma abin da ya rage shine zai zama gado. Amma sabani a yau, idan mutum Allah ya masa rasuwa, farkon abin da mutane suke sanyawa gaba kawai shine gado. Wasu ma ba sa bincikawa shin akwai bashi a kansa, wanda biya masa wannan bashi shine dole. Wanda in kaddara cewa shi mamacin naku da ya mutu bai bar komai ba, wannan biya masa bashi ba abu ne wanda ya zama tilas a kan ku, za ku ciru ku kullu, ko da wasu kayan ku za ku saida, ku saida ku biya masa bashi, saboda bashi masiba ne, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa shahidi komai abin da ya dauka na laifi Allah yana gafarta masa idan ya samu shahada, manzo Allah ya ce sai dai bashi. Kuma haka wani da Allah ya masa rasuwa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja da baya, yace ba zai masa sallah ba, yace sai an biya masa bashi. Wani sahabi ya dau nauyin yace zai biya masa, shine Abu Qatada. Bayan wasu kwanuka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu da shi, yace masa ka biya masa bashin? Yace a, aka saki haduwa, ka biya masa? Yace, manzo Allah yace yanzu ya samu wurin kwanci. Wanda kuma hadisi sahihi yake cewa ana tsida bawa game da isar da shi duk wani matsayi da ya cancanta a kai shi bayan mutuwa, in dai akwai bashi a kansa, manzo Allah ya ce sai an biya masa wannan bashi. To shine anan asali abu ne wanda yake sananne a wajen su, mutum idan Allah ya masa rasuwa, farkon abin da ake abincika inda bashi a kan shi a biya masa. Don haka manzo Allah ya ce mata, ba ni labarin inda a ce akwai bashi akwai akan mahaifiyarki, a kunti qadiyata, shin zaki biya mata bashin ne? Manzo Allah sai ya ce, to uqudullaha, ku biya Allah bashin da yake muku. Sai ce, wallahu ahaqqu bil wafa, ubangiji ta'ala shi yafi cancanta game da biyan bashin sa. Don haka malamai suka ce anan dukkan, kaga anan kenan me yake nihi, haji bashi ne na Allah subhanahu wata'ala akan bayin shi, in dai ta riga ta zama barilla akan ka, baka je baka yi, to wannan dole ne a biya maka. Kuma balantana anan ita alwashi ne ta ci tsakaninta da ubangiji, kaga tunda ta ci alwashi tsakaninta da ubangiji cewa yana da haƙƙi akan ta za ta je ta yi haji, to bashi ne Allah yake binta, ko zuwa wani lokaci dole sai ta biya shi bashin. To dan haka anan kenan malamai suka ce duk abin da yake haƙƙi na Allah akan bawa, in Allah ya masa rasuwa, to wannan dole a yi ƙoƙarin biya masa wannan, kamar misali haji, kamar misalin ko kafara ko addawan, wato ko zakka ko wani abin da yake kama da haka. don haka ita ma zakka mutumin da yi jinkiri fitar da zakka game da lokacinta in Allah ya masa rasuwa to wannan bashi ne na Allah bayan kenan an fidda dawainiya wadda take ta binne shi sai a lissafa dukiyar shi a fitar da zakka kafin abubuwan da za su biyo baya to don haka wasu malamai suka ce haƙƙin Allah shi ma ake gabatarwa akan haƙƙi na 'ya'yan Adam saboda manzon Allah ya ce fallahu ahabbu bil wafa Allah shi ya fi cancanta game da biyan bashi an gane ku a wata riwaya yana cewa fa daynullahi ahabbu an yuqda ko kuma ahabbu bil qaba bashin Allah shi ya fi cancanta game da biya wasu malamai suna ganin cewa na dan Adam shi ake gabatarwa akan na Allah an gane saboda kasancewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da karamci game da bayansa Ubangiji ta'ala yakan iya yafewa to amma shi ko dan Adam ne cewa ya yafe haƙƙinsa in wani ya yafe wani bai yafewa dan haka wasu malamai suke ganin haƙƙin dan Adam shi ake gabatarwa akan haƙƙin Allah wasu kuma malamai suna ganin da na Allah da na dan Adam gaba ɗaya duk matsayin su ɗaya babu bambanci in mutum Allah ya masa rasuwa gaba ɗaya za a zartar da abubuwan da suke akan shi na haƙƙi a takaice dai wannan hadisi yana nuna mana cewa duk mutumin da ya ci ma kansa alwashin yin hajji bai samu bai yi idan Allah ya masa rasuwa to wannan ya inganta a ce ai masa tare da cewa wasu daga cikin magabata suna ganin cewa wani baya iya ma wani hajji kamar yadda Abdullahi dan Umar akan haka yake al-Imam Malik shi ma yana ganin cewa wani ba zai je bai ma wani hajji sai in ya kasance shi mamacin yayi wasiyar cewa ai masa to amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa wani yakan iya ma wani hajji kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wannan matar amsar cewa ta je ta ma mahaifiyarta ta hajji har ma kuma ya sanya mata misalin cewa ai bashi ne na Allah bashin Allah ku shi ya fi cancanta game da biya babul hajji amman la yastati'u thubuta 'ala ar-rahila قال حدثنا ابو عاصم هو النبيل عن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي عن ابن شهاب هو الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم ان امراه قال حدثنا موسى بن قال حاوى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت يا رسول الله ان فريدة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da yin haji a madadin mutumin da baya iya tabbata akan rakumi wannan kenan ana magana a wancan lokaci mutumin da baya iya tabbata akan rakumi in an dora shi ba zai iya rike ragamar rakumin ko ba zai iya tabbata akan sirrin rakumin zai iya sirmiyowa ko kuma in an lauta shi akan rakumin an daure shi da igiya zai wahala ba zai iya tabbata ba to wannan ba laifi sai a dau wani sujan haya yaje yayi masa haji a yau tunda an wuce da hawan rakumi a yau sai mu ce irin mutumin da misali ba zai iya takawa ba ya hau jirgi wanda sai an dora shi sai an sauko shi kaga wannan kasancewar in dai babu halin biya ma mutum biyu wanda zai kula da shi a je ayi hajjin da shi to wannan sai dai a dau wani haya a madadin sai je yayi masa haji shine yace babul hajji amman la yastati'u thubuta 'ala ar-rahila baban da ke bayani game da halaccin yin haji ga mutumin da a madadin mutumin da baya iya tabbata akan rakumi in aka ce ar-rahila kamar yadda bayani ya gabata duk rakumin da za a iya masa labtu a hau ayi gulaguro a kansa sawa'an namiji ne ko mace shine ake kira da ar-rahila kenan wancan baban da ya gabata yin haji ga wanda yake mamaci wannan kuma mutum ne yana raye amma ba shi da ikon da zai iya zuwa yi domin kasancewar tsufa ko kuma rashin lafiya ko abin da ya kama da haka. To shine malam ya shigo da hadisin wato Abdullahi dan Abbas daga dan uwansa shine Al-Fadl ibn Abbas, Allah ya kara musu yadda, kamar yanda yake cikin wannan sanadi na farko. A wannan sanadi na biyu, kasancewar riwaya ce ta Abdullahi dan Abbas kai tsaye, kamar yanda ya ga lokacin da aka zo wato aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambaya. Don haka malamai suka ce takan iya yiwuwa Abdullahi dan Abbas ya ji hadisin ta hanyar dan uwansa Al-Fadl ibn Abbas, sannan kuma ya ji shi ta hanyar wani marwayici daban, kamar yanda yake cikin wata riwaya. Kuma takan iya yiwuwa kuma ya halarci lokacin da ita wannan mata ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya, duk da cewa a wannan lokaci Abdullahi dan Abbas kamar yanda wata riwaya ta nuna baya halarci, amma shi Al-Fadl ibn Abbas wato yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci. Don haka a wannan riwaya shi al-Imam al-Bukhari sai ya sarrafa yadda kenan ya zo da sanadin da kai tsaye daga Abdullahi dan Abbas ne. Shine yace an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala, shine yace ja'at imra'atun min Khaz'am, yace wata mata daga cikin kabila ta Khaz'am, ama hajjatul wada, ta ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar hajjin bankwana. An gane ku, shine kenan shekara ta 9 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bankwana da al'ummarsa. Don haka wannan hajji ake mata lakabin hajjatul wada, domin bayan ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kuma yin hajji ba, wanda a cikin hudubar da yayi a wannan hajjin manzon Allah in ya fada musu wani abu sai ya ce takan iya yiwuwa bayan wannan shekara ba zan hadu da ku ba. To dan haka sai aka ambace ta hajjatul wada. Shine sai ita wannan mata ta ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji, tace lalle wato farilla ta Allah wadda ya farlanta ma bayansa game da hajji, adrakat abi shaykhan kabira, wato ta riski mahaifina yana dattijo wanda yake karfi ya kare. An gane ku, shine tace adrakat abi shaykhan kabira, wato ta riski mahaifina yana dattijo wanda shekaru sun tura girma ya cin masa, la yastati'u an yastawiya 'ala ar-rahila, baya da ikon da zai tabbata wato akan rakumi, in an dura shi ma baya iya zama, balantana ya rike wato akalar. Sai take cewa fa hal ya qadi anhu an ahujja an, tace yanzu idan na masa hajji za ta iya cika a madadin sa, ma'ana za ta iya tsayawa a matsayin sa in na masa hajji. Kala na amma Allah ya ce kwarai, idan kika yi hajji a madadin sa wannan ta tsaya matsayin sa. To dan haka anan kasancewar malam ya shigo da wannan hadisi domin nuna mana cewa duk mutumin da yake raye ya zamanto girma ya cin masa ko kuma yana da rashin lafiya, rashin lafiyar da ba a tsammanin warkewarta, misali kamar gurgunci ko kuma makautaka ko kuma rashin lafiya haka kawai ta jiki, mutumin da ba a tsammanin samun lafiya kuma tare da rashin lafiyar ba zai iya zuwa ya je ya yi hajji, to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wani yakan iya zuwa ya yi masa hajji a madadin sa, kamar yanda anan tsufa rashin lafiya ne. An gane ku, kuma tsufa rashin lafiya ce wanda ba ta da magani. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta izinin cewa takan iya zuwa ta yi hajji a madadin mahaifinta. Kenan don haka malamai suka kiyasta cewa duk mutumin da ba shi da lafiya, rashin lafiyar da ba a tsammanin warkewa, kuma shi kuma bai taba zuwa ya je ya yi hajji, to wannan akan iya zuwa a yi masa hajji a madadin sa. To illa kasancewar kamar yanda ƙarin bayani zai zo nan gaba, ba kowa bai kan iya ma wani hajji sai wanda ya taba yi. An gane ku, sai wanda ya taba yi. Don haka kasancewar irin waɗannan dalilai malamai sai suka ɗauko wancan da hadisi wanda yake cikin Sahihu Muslim, hadisin Shubruma, wanda kasancewar wani sahabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji shi yana fadar cewa labbaika an Shubruma, manzo Allah sai yake tambayar shi wane ne shuguruma, sai yake cewa wani dan uwana ne. Manzo Allah sai yace masa kai ka taba yin haji? Sai yace a. Manzo Allah yace to je ka kama kanka haji in kai, sannan kama dan uwanka shuguruma. Dan haka jumhurin malamai sun tafi akan cewa ba wanda yake iya ma wani haji sai wanda ya taba yi, sabani ga malaman Hanafiya. Don haka dai a takaice kenan wannan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta amsar cewa takan iya ma wato mahaifinta haji kenan. Amma anan don haka ka'ida malamai suka ce duk mutumin da yake cikin koshin lafiyarsa, to wannan baya halatta in dai haji ce wanda take ta wajibi wani ya je yayi masa. An gane ko? A je ayi masa, hatta da wanda take ta nafila. In dai mutum yana raye yana cikin ƙarfinsa, to wannan ba maganar wani ya je masa, sai dai shi ya je. Amma in ya zamanto yana da darura, to wannan wani yakan iya zuwa ya masa. Don haka wancan babu ya nuna mana ana ma mamaci, wannan kuma ya nuna mana wanda yake ba shi da hali in yana raye yana da wata rashin lafiya, to akan iya zuwa ya masa. Babu hajjil mar'ati anir rajul. Qala haddathana Abdullah ibn Maslama huwa al-Qanabi عن مالك وابن أنس ابن مالك على أصبه عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثأم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريدة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. وتوانم بابي نواندك بياني غمدا حالتش مچتي حجي امدد النمجي معنا مچتجي تما نمجي حجي حكا ننكما نمجي يكن ايا مامچ كمار يندا واتو بياني يغباتا مالا يچي والرجل يحج عن المرأة اوانچن بابي نباب الحج والنبور ننكو سيچي باب حج المرأة عن الرجل بابي نواندك بياني غمدا حالتش مچتما نمجي حجي shine anan malam sai ya koma shigowa da hadisin da ya gabata, hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, ke fada cewa kana al-fadlu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wato al-fadl ibnu Abbas ya kasance akan kuturin raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kar mu manta ya gabata daga Arafa zuwa Muzdalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya goye Usama ibn Zaid akan raƙuminsa. Da aka zo aka kwana a Muzdalifa, da aka wayi gari za a je Mina a yi jifa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya goye al-Fadl ibn Abbas, shine yace kana al-Fadl radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lafazin radif wanda aka goya a baya shine ake kira da radif. Idan aka ce ar-radif, wato shine kenan kuturin dabba kenan inda ake goye wani, shine anan yace kana al-fadl radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wato fadl al-fadl ibnu Abbas ya kasance wato a goye a bayan raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa ja'at imra'atun min khaf'am, wata mata daga cikin kabila ta Khaf'am sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. واتو الفضل ابن عباس سيهدو ينا كلنتا يا قرامة إلو إتماتنا كلنسا كمر يندا كسن شيور إتوان نما تاد تزودا من بدرواج كما ككياواج كما شيما الفضل بابايا بني كمر يندي كيشكي موتر رواية أنغانيكو كسن شيور أنان sai ya zamanto ya ƙura mata ido, shi yana kallanta ita tana kallansa. Shine anan sai ya ce faja'ala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yasrifu wajhal fadli ila shikkil akhar, manzo Allah sai ya miƙo hannun shi ta baya sai ya kama kan al-fadl sai ya juya shi can gefe guda. in ya juya kansa sannan shi alfadul kuma sai ya kare juyo kansa yanzu Allah ya kama wuyan sai ya karkata har ma mahaifinsa sai ya samu damuwa al-Abbas amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abbas sai yake cewa ya Rasulullah lawaita unuka ibn ammika ya Rasulullah ya zaka ringa karkata wuyan dan amminka manzon Allah sai ya ce ra'aitu shaban wa shabba falam aman alaihi mashaifa yace naga saurayi da budurwa suna kallon juna manzo Allah yace ban amince ma ba shaydani tsakankanin su wanda wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa kallon mace wadda take ajnabiya haramu ne dole ne mutun ya kauce fuskar sa kamar yanda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa kokarin wato karkata kan shi alfadul dan haka shi rintse ido wannan abu ne wanda ubangiji subhanahu wataala ya wajabta mana da nasi na alqur'ani haka da sunna ta manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam kuma wanda umarnin ya hada maza da mata kamar yanda ubangiji ta'ala yace kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna wa yahfazu furujahunna don haka shine anan sai yace fa ja'al annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yasrifu wajhal fadli ila shikil akhar manzo Allah sai ya hadu yana juya wato fuskar alfadl wato zuwa wani bangare wanda yake na daban wanda kuma wannan yana daya daga cikin dalilan da malamai suka tabbatar da cewa fuskar mace ba al'aura bace ba inda al'aura ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa dole ta rufe dan haka wannan yana daya daga cikin dalilan kuma dan haka kasancewar hatta da a cikin haji baya halatta mace ta rufe fuskarta duk da cewa wasu malamai sun ce in kamar a wajen maza ne waɗanda suke ajanib to takan iya sakin wani niqab ta dan rufe fuskarta kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda wato ta rawaito haka faqalat sai tace inna faridatallahi adrakat abi shaykhan kabira wato lalle farilla ta Allah an gane ko ta riski mahaifina yana matsayin dattijo wanda yake mai shekaru kamar yanda ya gabata kenan farillar Allah game da haji wanda ya wajabta ma bayan sa la yasbutu ala rahila shi mahaifin nawa baya iya tabbata wato akan rakubi in an dora shi ma baya iya zama afa akunju an tace zan iya yin haji a madadin sa kana na'am manzon Allah yace kwarai wazalika fi hajjatil wada abdullahi dan abbas yace wannan tambaya ku da tamamin zan Allah sallallahu alaihi wasallama wato a hajjin ban kwana ne kaga wannan yana ƙara tabbatar mana cewa hukunci ne wanda yake tabbatacce wanda ba a shahi shi ba a hajjin ban kwana ne wannan mata ta zo tamamin zan Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya kuma manzon Allah ya bata amsar kwarai za ta iya ma mahaifinta haji kaga wannan yana nuna kenan mace tana iya ma namiji haji kamar yanda kuma ya gabata namiji kan iya ma mace don haka kenan a takaice kamar yanda bayani ya gabata wato ba kowa bai kan iya ma wani haji kenan sai wanda ya taba yi kamar yanda jumhurin malamai wato suka tafi akan haka kuma wannan yana nuna mana biyayya ga mahaifa wanda haƙƙi ne nasu kasancewar mahaifa koda Allah ya musu rasuwa to suna da haƙuƙuwa akan ƴaƴansu yanda kuma gaya magabatan ƙwarai yanda suke kula da wato ayyuka na alkhairi game da mahaifansu nan fa kasancewar yarinya ce ma ho matashiya take tambayar cewa wai gaya mahaifinta ya zama dattijo baya iya zuwa yaje haji shin za ta iya zuwa ta masa haji kina wannan yana nuna cewa mumini ya kula da mahaifansa musamman game da dukkan wasu ayyuka na alkhairi wanda amfanin su za su dawo kansa imma a nan duniya wato ko kuma a makoma lahira sannan kuma wannan hadisi kuma kasancewar yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna cewa kai tsaye mace takan iya iske malami tai masa fatawa an gane ku a lokacin nan ya halatta ya kalle ta ya ji zancanta kamar yanda wannan tazo ta tsaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan yana nuna halaccin wani ya wakilta wani akan wato yaje ya masa tambaya kamar yanda kasancewar a wata riwaya yazo akan cewa wani ne wannan ta wakilta wani ne yayi mata tambaya, kuma kasancewar anan wannan riwaya sai ta nuna cewa kai tsaye ne tazo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da hukuncin shin wani yakan iya zuwa yaje ma wani haji. Babu haji Sibyan. Qala haddathana Abu Nu'man qala haddathana Hammad ibn Zaid huwa ibn Dirham an Ubaydillah ibn Abi Yazid annahu qala sami'tu ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqul ba'athani aw qaddamani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi thaqali min jam'in bilayl qala haddathana Ishaq قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت وقد ناهزت الحلم اسير على اتاني لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنا حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب بمنا في حجة الوداع قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا هاشم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال هج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن أنه قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وتوانا بابي لونك بياني جمد حجم كنكنا يارا منيني مسينتا وتشيني أنا مالا يشبود حديث عبيد الله ابن أبي يزيد يكي تشيوى ناجع عبد الله بن عباس الله إكارا مسيدا نافدر تشيوى منزان الله صلى الله عليه وسلم ya aika ni ko kuma qaddamani annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi thaqal wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gabatar da ni daga nan kenan Muzdalifa wato a cikin tarkacen kaya wanda aka kwaso daga can kenan Arafa aka zo da su, domin idan za a je Arafa zuwa ne ake auni, dole za a tafi da kaya kan nashin kuɗa kan wasu tarkace. To lokacin da aka zo Muzdalifa a cikin dare, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gabatar da Abdullahi dan Abbas wato da waɗannan tarkacen kaya da waɗanda suke ramnana wato sune mata da kankanan yara. Shine yace qaddamani annabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi thaqal min laylin min jam'in bilayl wato daga nan Muzdalifa. Muzdalifa suna ne daga cikin sunayen tajam. Shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ni a cikin tarkacen kaya da mata da kankanan yara daga nan Muzdalifa kenan a cikin dare domin muje can Mina muje mu yi shifa. To wannan yana nuna cewa kasancewar dalili ne wanda yake nuna cewa an shar'anta yin haji ga kankanan yara, kenan kankanan yara idan suka je suka yi haji haji tayi, amma duk da cewa ba wajibi bace ba a kansu, kamar yadda anan Abdullahi dan Abbas yana yaro ne, kamar yadda wannan riwaya wadda za ta zo za ta tabbatar mana. Shine a wannan hadisi na biyu na wato Ubaydullahi ibnu Abdullahi ibnu Utuba ibnu Mas'ud yake cewa lalle Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake fadar cewa aqbaltu wa qad nahazatul hudud yace na gabatu wato nan Mina. A lokacin nan yace na hazutul hulum, na kusa balaga, kaga bai balaga ba amma ya kusa balaga kenan yana yaron sa. Asiru ala atanili yace ina tafiya akan wata jaka tawa, ina kan wata jaka, lafazin atan ta matar jaki tace ake kira da atan. Asiru ala atanili yace ina tafiya akan wata jaka wato tawa. wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qa'imu yusalli bi mina, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsaye yana salla a nan mina, hatta sirtu baina yaday ba'dhi as-saffil awwal, yace da jakar na wuce gaban wato wani share na safin farko na buta gaban su, wanda wannan hadisi ya gabata ya halatta ka bi gaban sahu, idan ka bi gaban sahu wannan baka yi laifi ba, gaban liman tsakanin shi da sutura wannan shine haramun ka bi, amma idan ka zo masallaci ba laifi, kana iya keta sahu ka buta gaban su. To Abdullahi dan Abbas a lokacin nan akan jakkar shi yazo kuma ya buta gaban sahu, sahu ma wanda yake na farko, yace thumma nazartu anha, naje na sauka daga kan jakar, farata at na barta can tana kiwo, fasafaftu ma'an nasi wara'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, nazo na shiga cikin sahu tare da jama'a a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa qala Yunus an ibn Shihab, yace bi mina fi hajjatil wada, anan mina kuma a hajjin bankwana. Kaga wannan yana nuna a hajjin bankwana ne, kina Abdullahi dan Abbas bai balaga ba a wannan lokaci, dan haka ma da ya biyo baya da wannan hadisi. Me yasa a wacce riwaya ya ce dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da shi a cikin tarkacen kaya a cikin dare daga nan Muzdalifa wato zuwa Mina? To amma babu bayanin a wannan lokaci menene iya shekarunsa. To a wannan riwaya sai ya ce a hajjin bankwana da aka zo Makka kenan, kuma a nan Mina ne. Abdullahi dan Abbas yace na wuce ta gaban sharan sahu wanda yake na farko akan jakata, naje na shiga sahu tare da jama'a a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine anan mallan sai yace wa qala Yunus an ibn Shihab, yace bi mina fi hajjatil wada, anan mina ne kuma a hajjin bankwana, kenan tare da shi aka yi haji, kenan yana yaro ne bai balaga ba. Sannan mallan ya shigo da hadisi na uku a baban, shine hadisin As-Sa'ib ibn Yazid, Allah ya kara masa yadda, ke cewa hujja bi ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ana ibn sab'i sini, yace an yi haji tare da ni, wato an yi haji da ni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin nan ina dan shekara 7, ina dan shekara 7 aka dauke ni aka je aka yi haji da ni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kaga wannan hadisi ne sarihi a bayyana wanda yake nuna halaccin hajjin haji ta kankanin yara. Akwai hadisin da yafi wannan bayyana, hadisin duk da cewa ba akan sharadin malam ba yake, yana cikin sahihu Muslim, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan hanyar tafiya haji, an zo wani dawa da ake kiran shi Ar-Rauha, wata mata sai ta daga yaron ta dan gare ni, tace ya Rasulullah ali hadha hajj, shin ya halatta ayi haji da wannan? Manzon Allah sai ya ce na'am walaki ajr, kwarai da gaske za a iya yin haji da shi, kuma kina da ladan yin haji in kika yi haji da shi. Kaga wannan hadisi ne a bayyana wanda yake tabbatar da halaccin haji ta kankanan yara, cewa an shar'anta aje ayi haji da su, kuma in aka yi hajjin hajjin tayi. Sabani ga Abu al-Imam Abu Hanifa, Allah ya ji kansa, shi yana ganin cewa kankanan yara ba a shar'anta aje ayi haji da su, in ma an yi da su sai dai akan fuska wadda take ta horaswa, saboda in lokacin su yayi kenan ba tare da wahala ba damun sun iya. Amma wannan hadisi sai ya nuna cewa kwarai da gaske, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wannan mata, yace kwarai ya halatta ki haji da shi, kuma kina da sakamakon lada akan haka. Sai dai kasancewar duk yaron da aka yi haji da shi, to wannan haji ba ta tsaya masa matsayin hajjin musulunci wanda Allah ya farlanta ma bayansa, duk lokacin da ya balaga dole ya je ya sake yin haji. Kamar yanda hadisi ne sahihi Abdullahi dan Abbas yake cewa duk bawan da ya yi haji sannan bayan haka ya samu yanci aka maida shi da, to ya san da cewa akwai haji ta musamman akan shi, ita ce hajjin musulunci. Yace kuma duk yaron da ya yi haji kafin ya balaga, idan ya balaga to ya tabbatar da cewa akwai hajjin musulunci akansa wanda Allah ya wajabta ma bayansa, dole sai ya ji yayi waccan da ya yi a matsayin nafila take. Dan haka shi anan As-Sa'ib ibn Yazid yake cewa an yi haji da ni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan ina dan shekara 7. Kaga wannan dalili ne a bayyane. Sannan a hadisi na gaba, wato Al-Ju'aid ibn Abdurrahman ke fada cewa naji Umar ibn Abdul Aziz yana fada ga As-Sa'ib ibn Yazid, wa kana qad hujja bihi fi saqadin nabiy sallallahu alaihi wasallama, an yi haji da shi a cikin wato tarkaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kamar yanda ya gabata a wacce riwaya wanda mata da kankanan yara da kayayyakin da aka dawo da su daga Arafa da dare ya raba manzon Allah ya sanya Abdullahi dan Abbas da sauran jama'a yace maza su tafi can Mina su je su yi jifa kafin gari ya waye to dan haka shi As-Sa'ib ibn Yazid kenan yana cikin mata da kankanan yara wanda aka hada su da su Abdullahi dan Abbas a wannan lokaci ko shi yana dan shekara 7 shi As-Sa'ib ibn Yazid nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu gadon kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك